Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com. Hear that?
Yeah, alright, ladies and gentlemen, it's K4, it's KZ, and ladies and gentlemen, the chosen.
Yarani, yarani,
baso ye muraba boneba.
Yarani, yarani,
seka yare kayan kamana.
Yarani, yarani,
baso ye muraba boneba.
Yarani.
Sai ka gyara kayan kamana.
Gyara kayan kamalan ba sauki mun raba idan ka gyara tayi kyau gobe kai ne za ta raka idan dai kace komai na kamalan zaka ga sare duk abin da ke faruwa an ya baba karka sare damuna a tare muna fa mun gyara nawo malan jaga duba na gargarin ga shan gaban mu baka duba guntun kashin da ke na anu saka amma ka riga da kale ka akwatin makwabcin ka gyara da kyau gobe ne fa zaka mura ga zo kana dariya da waje hakora dariya kace masa wai din ya saka gonjo kai ya mutumi na faman ba dole ne sai da gonjo haka nake jira salon sauti zalla ba fada shirin da modar rafmi balle dai zaka halaka ta ku bisa sare sare har daga ka fada mun riga da mun gyara na mu dole ne mu shakata mu turu sa mu marka da mu tarka sa mu more kunne mai jishi kan sa jiki fata sira malai dan ka kundi mele kyau fa zaka kama kura jaga ba mu je fa malam banda ta da kura tunda farko gangara mai rami dole sai da gyara kara ka kara ma mara ka zuwa da kara maji bari ya bari ya gyara malam tunda rana a area muna da sarakuna kala kala irin kallan da ba a taba samu a dala kula a shirye muke babu birkici ga mun ran dan mu idan ka shige mana za mu zunduma ka san dan mu gyara 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 sai ka gyara da kyau sai ka gyara da kyau sai ka gyara da kyau
gyara ne
ba sauke mu raba bane fa
gyara ne Yarani,
sai ka gyara kayan kamana.
Yarani, yarani,
ba sauke mu raba bane fa.
Yarani,
sai ka gyara kayan kamana.
Gyara kayan ka ba sauke mu raba bane, dube ne ba wasan nake ba kuma ba fada bane, kai wannan bayanin fa ba na daga ka fada bane, harkan da siya ne zalla ba yau ba gagara bane, wannan shine ake kira. Lubuku zanga zanga ku sani cewa ko a fada ya iya banga banga sada suka akan kira yan kawa ne langa langa fushewan za ta yi sanani kai kamar an buga banga. Started we elevate instead of winning never feeling, I just stood about the feeling cuz any bit of a killer started getting never hitting the region and I ain't thinking I let a nigga some villain but I'm a buff like a ceiling. Y'all know I'm the nigga. Started stashing my figures, no butch in the filler. Straight up nigga like pillar. Sick rapper Miller. Dope flow but ain't a dealer. In the dotted body, I'm the newest jigger.
Yarani, Yarani,
ba sauke mu raba bane fa.
Yarani, Yarani,
sai ka gyara kayan kamana.
Yarani, Yarani,
ba sauke mu raba bane fa.
Yarani.
Sai ka gyara kayan kamana.
Tell her the truth, gari na jika me ya dume ni in sakwara ta daka. Gyara kayan ka ba sauke mu raba ba kuma bai zama kama mu raba ba. Ai mun gane dan mama da baba bai wane ba batun jaraba ba. Muka tisa suka fasa muka kasa suka rasa in ya gani ka ba su abunsa. Fancy na banda premature dead. Kar a mutu a 20 Allah kare nisan kwana a juma sosai. Har a wuce 90 don mu yi bala'i cikin karkara. Har ma da city like 1-2-3-2 kidi da karatu patu na reality no bi katu mala jagi da ka yo sabon shiri ko kuma ka sha duka ba shiri zafi wane gudumar wala kiri bugu da kari malam tafiya da ruri malam mai gari da gari kana nun kwari ku tashi ku bar nan kuna mun wari we the go London with the blow bam bam even clan come down with the trash and down action van down we will never go down ni da hipo mu manne ne ma'auna da mudu matabatu su kawai kai malam hudu da didino da cawa wata rana zamu bulofi yadda layin nan da ka sani malam na bulo gabare mu tasha tasha yanar gizo television gida radio everywhere you go like a MTV like a NTV like a One TV like a UTV
yarani
ba sauke mu raba bane fa
yarani yarani
sai ka gyara kayan kamana
yarani yarani
ba sauke mu raba bane fa
yarani yarani
sai ka gyara kayan kamana
mix and master by KDS
mydopejam.com